mami da baban su ne.
More music at houseofsongs.com.
Ashe wale washellewa. Burgita wa juya. Mujin mami da baban gurmi dan garo mai hagu mai dama. Ka kashe fankan. Ai na kashe dan garba. Ashe wale washellewa. Burgita wa juya. Haka tuno mun Usman mai gurmi shehu dan lawan kanin Ibrahim na saniya yan diji shehu dan mutanen. Kamar lukun bi naji dadin waka.
Alhaji Abdul Karim.
Music at HouseOfSongs.com.